in Allah ka dago guwar sauyi guhar janar ya karbi kasa ku aje ku be sauyi ya zo ku aje ku be sauyi ya zo ku aje ki ba sauyi ya zo ku aje ki ba sauyi ya zo masu sande na sauyi ya zo wai baran da ni sauyi ya zo bana kurra afa za ta aje malafa bana kurra afa za ta aje malafa sai godiya alhamdulillah Allah alhamdulillah Allah alhamdulillah Allah alhamdulillah bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi buhari janar karbu da gari bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi buhari janar karbu da gari ya karbu gari mutum na gari mu zan mu na gari mu bar sakari musamma dariya abu sabayya sahibu sabayya da anagariya maras hadari bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi buhari janar karbu da gari subhanaka rabbu mun gode mun jaddada godiya abunka bakar malafa bakar Allah alhamdu gwanin sarki kinin bauta ba wayi maka duka yarda ka so da bayinka ba mai tuhuma a mulkinka muna tuba da aibinmu ka yafe mana laifuka Allahu ka dubu bayinka an tashi hana mu bautarka bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi buhari janar karbu da gari masifu sun buhaye mu ka saukar mana jin kanka bakar malafa bakar jarfa bakin mulki na zalunci ake a kasar mu ba shakka shanya jinin jikin talaka bakar jami'a mai malafa tana san karba ayinka bakar malafa mukami inda adalci yana yiwa da yardarka akan ce ko da kafirci kana yarda ya daukarka bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi buhari janar karbu da gari mukami inda zalunci kana rusa shi ba shakka bakar malafa bakar jarfa akan ce ko da musulunci kana hana yayya albarka shanya jinin jikin talaka mukamin nan da zalunci da kafirci na sabonka bakar malafa bakar jarfa mukamin nan da zubo da jini ana halakar da bayinka shanya jinin jikin talaka kabilanci da ninanci da bambanci ake shuka bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi buhari janar karbu da gari arewa kasar mu ya Allah ta zama kufai kamar guka ana ta bugu akan taiki shi ko jaki a harka ana ta kisa kamar fari ba wanda ake ganin shakka da tabai yan arewar mu ciki ba wanda ke shakka an karkashe malumana sarakai ma ana dauka bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi buhari janar karbu da gari siyasar yau da cin zarafi da muzanci da cin fuska da zarar an ji sunanka musulmi ka shige sarka a yau taken musulmin mu ta'addanci yake dauka rubewa ta zukatan mu ta saba wanda ke shakka a sasawo a ta'akan da gowaye da mai shirka bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi buhari janar karbu da gari asari ga ta islamu a yau ta kazantarka sannan fa a jingina kan mu wakilai babu mai tanka mai burin mutuwa bayi idan mun take alhaka tutur a ta ko ba za mu yi ba saboda abinda mun shuka mun bar Allah makagin mu mafi girma da daukaka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dagoguwar sauyi Buhari janar karbu da gari
mun dogara yau da wa a yammu a toka yau muke shuka
malafa bakar jarfa
ba amma ai fara komai ba har sai ka gyara bautarka
shanya jinin jikin talaka
mu duba arewa laredo mu irin gawa muke shuka
malafa bakar jarfa
abin kai co da ƴaƴanmu ake marakar kisan hauka
shanya jinin jikin talaka
mu yankura gyara kayan mu zabu Buhari mu duka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dagoguwar sauyi Buhari janar karbu da gari
arewar babu mai tare suna tsoron gidan sarka
malafa bakar jarfa
sun zamto da misar kwali haya gaga a hotonka
shanya jinin jikin talaka
in kyanwar lami cikin daki ba cizo babu fautarka
bakar malafa bakar jarfa
rubabbuwa a ciki namu suna kuma ci da bautarka
shanya jinin jikin talaka
suna inuwa ta addini suna cutar da bayinka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dagoguwar sauyi Buhari janar karbu da gari
suna mika walayar mu ga maikin ayi bautarka
bakar malafa bakar jarfa
kamar dabba suke jan mu da zalunci muna kuka
shanya jinin jikin talaka
in an kona wajen karatun mu ana kishin mu daukarka
bakar malafa bakar jarfa
an kone kasuwancin mu a yau baki suna shakka
shanya jinin jikin talaka
ba mai sha'awa ya zo gunmu da huldar kasuwa barka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dagoguwar sauyi Buhari janar karbu da gari
an zabi rubaruba namu da sunan wai wakiltarka a ba su kudi su mika mu hannu kwariya hannu barka tunanin su iyalan su su tara abinda ba a tamuka suna tsoron talaucewa a suna shakkar zama talaka sun zabi zama talakawa a ranar komowa gunka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dagoguwar sauyi Buhari janar karbu da gari
sun mashe mu kamar kaji a baka hatsi kasa baka da an buga tambarin zabe mutane babu tsoronka su sare ga su sa hula su dau hoto suna baka su ce ma aje kaman manna a dauna abinci a baka da sun hau kan ragar mulki da kyar su gane sunanka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dagoguwar sauyi Buhari janar karbu da gari
duk wanda ya hau kujerar nan abin kinsa a ci e sauka ya hau damara ta shiryawa da zango yayi zai sauka a hau fasali da tsarawa ana san sabuwar doka ana wai za a sabunta ayo doka da ba a kyanka kundi na gudanuwar mulki su sarmu sabuwar doka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dagoguwar sauyi Buhari janar karbu da gari
su daidaita da sanaran su kawai dan kar a ce sauka
malafa bakar jarfa
cikin demokradiya ake san rai ake hauka
shanya jinin jikin talaka
a mulkin nan na al'umma na zaben ra'ayin sonka
bakar malafa bakar jarfa
mulki daga al'umma aka ce cikin zabi na son ranka
shanya jinin jikin talaka
ana yi dan mutane misalin baka ƴancinka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dagoguwar sauyi Buhari janar karbu da gari
amma kuma ko mu dukiya ba ta yi kamar haka hauka
bakar malafa bakar jarfa
ko farin gurguzu malan ba kai haka ba a tauye ka
shanya jinin jikin talaka
jari hujja ake yi mana bukami ina saman doka
bakar malafa bakar jarfa
da masu kudi da mai mulki sayar da su kai akan doka
shanya jinin jikin talaka
hanyar kura mai da mu bayi kana bauta da ƴancinka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dagoguwar sauyi Buhari janar karbu da gari
ƴanci na faɗi da bakinka a yau in kai kai kuka
bakar malafa bakar jarfa
sai kai sa'a a kyale ka da numfashi a daure ka
shanya jinin jikin talaka
idan suka so su bautarka ka rayu kamar tabun hauka
bakar malafa farajar
ba ko ko daure na talala kana raye kamar waka
shanya jinin jikin talaka
ana raba hankulana kamar kwallo a takaka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi Buhari janar karbu da gari
ya taka sai ya ba wancan ya taka ya mika ka
bakar malafa bakar jarfa
isana rudin tunanin mu suna hila da ƙur'arka
shanya jinin jikin talaka
in suna ƙarya ta alƙawari suna raba kawunan talaka
bakar malafa bakar jarfa
ayau kowa ya dawe fona makamin ƙura taka
shanya jinin jikin talaka
mu zabo Buhari al'umma ya gyara kasar mu ba shakka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi Buhari janar karbu da gari
jinin mu da martaba ta mu yanzu fansa a mulkin ka
bakar malafa bakar jarfa
ayo kan mage ya waye talaka ka san matakan ka
shanya jinin jikin talaka
ka gane ƙura taka muhallinta makamin ka
bakar malafa bakar jarfa
makamin yanke zalunci da duk mai kai wulayar ka
shanya jinin jikin talaka
wakilai har da dattijai ku zabo masu kaunar ka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi Buhari janar karbu da gari
matakin kansila harkan afrasan zabo mai son ka
bakar malafa bakar jarfa
ku lura da kyau talakawa muna zangon tsaka tsaka
shanya jinin jikin talaka
muna da mata karshe ne gaba daya baragin daka
bakar malafa bakar jarfa
wayaye kwarkwata ta mu kayo zabi a fushe ka
shanya jinin jikin talaka
da kunne ya ji mun tsira da zalunci na yan iska
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi Buhari janar karbu da gari
ka lura janar cikin tafiya akwai kasuka dake dunka
bakar malafa bakar jarfa
waɗannan masu bibi ko su rabe a inuwarka
shanya jinin jikin talaka
waɗansu su mazalinta suna tafiya a ƙurarka
bakar malafa bakar jarfa
su san da masu yo mulki su cuci talakawanka
shanya jinin jikin talaka
Allahu ka yau mana magani ka zintsince ɗiyan iska
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi Buhari janar karbu da gari
kai mana kariya Allah da dangi na masoyanka masoya masu dunwaka bisa lura da sambarka Allah ga general namu ka karbi nufinsa bawanka kayo sanadi na cetonmu ta hanyar bashi mulkinka ya share mana kukanmu mu bar kangin jinin kasuka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi Buhari janar karbu da gari
Allahu ka amsa roƙonmu muna kuka da roƙonka masifu sun buwaye mu muna kwaɗayi na tanyanka a nan zan sa ɗigon aya akan nusar da bayinka ka sa waƙar da nan tsara ta zam ƙaimi ga bayinka alamai waƙe al'umma masoyin sahibina ka
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi Buhari janar karbu da gari
bakar malafa bakar jarfa mai shanya jinin jikin talaka Allah ka dago guwar sauyi Buhari janar karbu da gari ya karbu gari mutum na gari mu zan mu na gari mu bar su gari mu san mu gari abu sabayya sahibu sabayya da na gari.